Sunana Suleiman Abdulrazak, matafiyin Kaduna to Abuja ta titin jirgin kasa. Tsakanin Allah a kwana biyu nan daga jiya zuwa yau din mun sha wahala. Babu jirgi, ga ma'aikata duk sun tafi yajin aiki, abubuwan ba kyau. In ka bi ta hanyar ma sai a hankali. Ga mutane sun cincirundo a tashoshin jirgin kasan daga Kaduna ta Abuja. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba lamarin. Babu ya zai ce kaman kasa irin ta Najeriya a ce tashi jirgin kasa a ce ta tafi yajin aiki gaba ɗaya nationwide. Wannan babu bane mai kyau. Abu ne na zubar da mintishin kasa da abinda kasa za ta lalace da sauransu hakan. Jiya ma haka na shiga Abuja thinking that maybe za a samu daga Abuja zuwa Kaduna, still babu. Haka muka biyo hanyar nan, ga hanyoyin babu kyau, ga hold up, ga fargaba da sauransu dai, abubuwan da ba a cewa komai. To gaskiya gwamnati ya kamata ta shiga cikin lamarin ta duba, saboda wannan ba abu ne mai kyau. Zubar da mutunci ne a kasashen duniya, gaskiya tsakani da Allah.